those in favor that the Human Sexual Rights and Family Values Bill 2021 be taken through the third reading. Say aye. Those against, say no. Honorable members, the ayes have it. Human Sexual Rights and Family Values Bill 2021 is read the third time and passed.
Yanda majalisar dokokin kasar Ghana ta amince da kudirin dokar haramcin luwadi da madugo da dangogin su kenan a jiya, biyo bayan an shafe shekaru kusan uku ana zafaffan muhawara a kai. Sabon kudirin dokar zai sanya hukuncin daurin shekaru uku a gidan kaso ga duk wanda aka samu da laifin auren jinsi, sai dai masu tallafa mu kungiyoyin LGBTQ+ tare da kafa kungiyoyin ma za su fuskanci hukuncin dauri har na tsawon shekaru biyar a gidan kaso. Amma ko sai in shugaban kasar Ghana ya sanya hannu akan kudirin dokar da majalisar ta amince da shi kafin ya samu inganci. Sam George shine ke jagorantar masu gabatar da kudirin dokar kare haƙƙin jima'i da darajar iyali. Bayan amincewa da kudirin dokar a jiya, ya ce yana fatan shugabana na Dudan Akufo-Addo ya cika alƙawarinsa ta hanyar sanya hannu kan kudirin dokar. Muna da yakinin cewa za a sanar da hakan ga sakatariyar shugaban majalisa cikin gaggawa. Kana ya kai ga mai girma shugaban ƙasa na Dudan Akufo-Addo. Fatanmu ne shugabana na Addo zai kasance mai cika alƙawarinsa, kana ya sanya hannu a kai. Amincewa da kudirin dokar a jiya ya janyo cece-kuce tsakanin kungiyoyi daban-daban, inda wasu ma suka yi na'am, kazalika wasu suka yi adawa da hakan. Gamayyar kungiyoyin haɗin gwiwar musulmi da 'yan krista da majalisar sarakunan gargajiya sun yi marhaba da wannan sabon kudirin dokar da aka amince da shi. Abdulmannan Abdulrahman jigo ne a kungiyar ya ce,
muna farin ciki kwarai yau. Allah ya yadda rokonmu, Allah ya amsa rokonmu. Shine dokan nan na luwadi da madugu a kasanga an tabbatar da dokan. Amma abin da ya saura ne shine shugabanmu, shugaban kasa, the president of the republic, they assent to the bill.
To sai dai wasu kungiyoyin farar hula su 18 sun yi barazanar daukar matakin shari'a idan shugaban na Dudan Akufo-Addo ya amince kana ya sanya hannu akan kudirin dokar. Shugaban cibiyar bunƙasa demokradiya ta Ghana wato CDD a takaice Farfesa Audrey Gachepo ya ce kungiyoyin za su gabatar da jawabai ga shugaban na Dudan Akufo-Addo, inda za su buƙaci da kada ya amince da kudirin dokar hana LGBTQ a nan kasar, saboda yana da hatsari sosai.
So we will make representation to the president not to assent to the bill.
Amurka ma da ta kasance abokiyar hudda ce ga kasar Ghana, ta damu matuka da yadda majalisar dokokin kasar ta amince da dokar wadda zai yi barazana ga 'yancin faɗin albarkacin baki da ma 'yan jarida da taron jama'a da tsarin mulkin kasar Ghana a faɗarta. To sai dai ba wannan kadai ba, har da ma tattalin arzikin kasar, saboda gamayyar kungiyoyin kasuwanci na kasa da kasa sun bayyana cewa irin wannan wariya a Ghana zai kawo illa sosai ga harkokin kasuwanci da ci gaban tattalin arzikin kasar. To koya al'umman kasar suka ji da wannan matakin majalisan?
Malam Tijani, fatanmu na yanzu muna roƙon shi shugaban kasan, idan takaddun ya kai gaban shi, shi ma ya rattaba siginan kanshi ya tabbatar da wannan dokan. Saboda dama shari'a musulunci da mu musulman Ghana da kristocin Ghana duk baki da dama bamu yadda da wannan abin ba.
Yanzu dai an shirya ne ka kudirin ga shugabana na Dudan Akufo-Addo domin amincewa da shi na sanya hannu kan dokar. Ghana ce kasar Afirka ta baya-bayan nan da ta amince da dokar haramta auren jinsi bayan Uganda. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.